Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai ci gaba ne da dorawa kan bitar muhimman batutuwan da wannan shiri ya kawo muku a wannan shekara mai karewa. Inda wannan mako zamu yi waiwaye kan janyewar da dakarun Amurka suka yi a Afghanistan a tsakiyar shekarar nan. Lamarin da ya janyo cece-kuce a ciki da wajen Amurka. Sai biyo mu domin jin ƙarin bayani, sunana Mahmud Lalo. Madalla. A ranar 30 ga watan Agustan shekarar nan mai karewa ne sojojin Amurka suka fice daga ƙasar Afghanistan cikin wani yanayi da ya haifar da rudani da muhawara. Dakarun na Amurka sun janye ne bayan shekaru 20 da suka kwashe suna tallafawa takwarorinsu na Afghanistan wajen wanzar da zaman lafiya a ƙasar. Hakan ya biyo bayan ficewar da shugaban ƙasar Ashraf Ghani ya yi a farkon watan Agusta. Ita dai wannan janyewa da Amurka ta yi cikin abin da wasu suka kira hanzari ya janyo kakkausar suka akan gwamnatin Amurka. Ko da yake fada gwamnatin Biden ta dora laifin akan gwamnatin Afghanistan da ta kasa rike kasar. Wannan lamari ya sa a watan Satumbar da ya gabata Majalisar Dokokin Amurka ta gayyaci wasu manyan sojojin kasar don su bada bahasi kan abin da ya kai ga wannan janyewa da wasu ke cewa an yi ta ba tare da cikakken shiri ba. To shugaban gamayyar manyan hafsoshin sojin Amurka General Mike Milley ya kwatanta ficewar da Amurka ta yi a Afghanistan a matsayin wani abu da ya yi nasara ta wata fuska. Yana mai cewa a gefe guda kuma an samu akasi.
It was a logistical success but a strategic failure.
Ya ce ta fuskar tsare-tsare an yi nasara, amma dabarar da aka bi wajen aiwatarwa an faduwar wasu. Hakan a cewar Milley ya kai ga aka waye gari Taliban ta koma kan mulki.
Outcomes in a war like this, an outcome that is a strategic failure, the enemy is in charge.
Ya kara da cewa sakamakon hakan shine yanzu makiya ne suka karbi ragaman mulki a Kabul. Babu wata hanya da za a kwatanta wannan lamari da ya wuce haka. Abin da aka gani kenan bayan shekara 20 ba fa kwana 20 ba. A cewar General Milley, wanda bakin sa ya zo daya da babban komandan dakarun Amurka General Frank McKenzie, ya so a ce an bar wasu dakarun kasar a baya.
My assessment was back in the fall of 2020.
Yace bayanan da na tattara tun a lokacin farkon hoturin bara ne, wanda har yanzu abun dogaro ne, sun nuna cewa ya kamata a ce mun bar sojoji 2,500 ko kuma 3,500 saboda kai ga mukta kwakwara.
In order to move toward a negotiated gated solution.
I recommended that we maintain 2,500 troops in Afghanistan. And I also recommended earlier in the fall of 2000.
Anan kuma General McKenzie kenan yake cewa ni ma na bada shawara kan mu bar dakaru 2,500 a Afghanistan. Na kuma taba bada shawara a lokacin farkon hoturin 2020 kan mu bar sojoji 4,500 a wancan lokaci. Wannan ra'ayi na ne. Na kuma taba cewa ficewar dakarun mu zai sa dakarun Afghanistan su wargaje da ita kanta gwamnatin kasar.
Lead inevitably to the collapse of the Afghan military forces and eventually the Afghan government.
Wannan bahasi da janar-janar ɗin biyu suka bayar a gaban majalisar ya yi hannun riga da wanda shugaba Joe Biden ya bayar, inda ya ce ba zai iya tuna lokacin da masu bashi shawara suka ce masa a bar wasu dakaru a baya ba a ƙasar ta Afghanistan. A ranar 30 da manyan sojojin suka bayyana a gaban majalisar, fadar ta shugaban ƙasa ta fito ta kare kanta. Jen Psaki ita ce sakataren yaɗa labarai a fadar ta White House.
And if we had kept 2,500 troops there, we would have increased the number of troops.
Ta ce idan da a ce mun bar sojoji 2,500 a can, da mun ƙara adadinsu, kuma hakan zai sa faɗanmu da Taliban ya zafafa, da kuma an ƙara kashe mana mutane. Wannan shine gaskiyar lamari da kowa ya sani.
We would have had more U.S. casualties. That was a reality everybody was clear-eyed about.
‘Yan Democrat da Republican duk sun caccaki gwamnatin ta Biden saboda ficewar da Amurka ta yi a ƙasar, inda suka ce an bar ƙawayen Amurka a baya duk da cewa shugaban ya ce hakan ba zai faru ba. An kuma ta caccaka sojojin ƙasar ta Amurka kan wani harin jirgi mara matuƙi da aka kai bisa kuskure cikin ‘yan kwanaki da suka rage kafin ficewar dakarun Amurkan, wanda ya sanadin mutuwar fararen hula 10, harin da tuni General McKenzie ya ɗauki alhaki.
Are you confident that we can deny organizations like Al-Qaeda and ISIS?
Senator McKinley na jam'iyyar Democrat kenan yake tambayar General McKenzie. yace shin kana da kwarin gwiwar zamu iya hana kungiyoyi irin su Al-Qaeda da ISIS yin amfani da Afghanistan a matsayin waje da zai iya zama matattara da ƴan ta'addan za su rika kitsa ayyukansu. Sai McKenzie yace,
I think that's yet to be seen.
Ina ga wannan abu ne da sai an gani kawai. Manyan sojojin sun kuma bayyana cewa san ba su hango cewa gwamnatin ta Afghanistan za ta yi saurin faduwa haka ba, amma a darasin da suka koya dangane da lamarin sun aika wa da shugabannin fararen hulan Amurka wannan sako. General Miller ya ce, ina so na ba duk wani shugaba shawara, kada a riƙa saka wa'adi na dindindin ko na ƙarshe wajen aiwatar da wani abu, a riƙa yin abu ana duba yanayi. Wato Trump da Biden sun yi amfani da irin wannan wa'adi yasu. Game da yadda shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da aka hanɓar ya fice da ƙasar, General McKenzie ya ce tserewar da ya yi ta ƙara dagula al'amura.
And when your president leaves suddenly in the
middle, idan shugaban kasa ya tsallake ya fice yayin da ake fafutukar karbe ikon babban birnin kasar, ina ga hakan zai kashe kwarin gwiwar duk wani yunkurin da za a yi.
Finishes any chance at all you might have had of making a stand there.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Letus Gresham da ta taimaka wajen hada wannan shiri da ke bitar muhimman batutuwan da muka tattauna a wannan shekara mai karewa. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.